نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيرت ابن الفصول في اختصار سيرة الرسول ناب ابو مالمي ابن كثير إمام الدين ابن كثير الله ساكا مشداله. To ina ne zamu tashi malamai, muna cikin fasalin da ke bayani ne akan maba'athuhu. Faslun maba'athuhu sallallahu alaihi wasallam, shafi na 97. To malam yana mana bayani akan waɗanda suka shiga musulunci a matakin farko. Wa kana ha'iza sabiqihim Abu Bakar radiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ya kasance wanda ya ribanci riganyansu, wato riga sahabbai shiga cikin musulunci. Kun gane? Shine ainihin sunansu shine Abdullahi bin Uthman At-Taimi. Wa azarahu fi dinillahi. Haka nan kuma shi ya karfafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan addini na Allah subhanahu ta'ala, addinin musulunci. Wada ma'ahu ila Allahi ala basiratin, kuma yayi kira, ma'ana yayi wa'azi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga basira, wato ta hanya hanya mai kyau, hanya na tunani da hangen nesa. Ya taimaka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yin da'awa zuwa ga addinin musulunci. Fastajaba li Abi Bakar Uthman ibn Affan, sai Uthman ya amsa kiran da Sayyidina Bakar ya mishi, wa Talha da Talha wa Sa'd ibn Abi Waqqas da Sa'd dan Abi Waqqas. Wa amma Aliyun, amma kun ga Aliyun, fa aslama sagiran, shi ya musulunta ne tun yana karami. Ibna thamani sinina, yana shekara dan shekara 8. Wa kila akthar min zalika, an fadi ma abin da ya fi haka na maganganu ra'ayoyi. Wakila kana islamuhu qabla islami Abi Bakr, wani kauli an ce musuluntin Sayyidina Aliyu ya kasance ne gabanin musuluntin Sayyidina Abubakar. Wakila la, wani kuma kauli suka ce a'a. Wa ala kulli halin, to bisa ga dai kowane hali, fa islamuhu laysa ka islami Siddiq, muslim lokacin musuluntan Sayyidina Aliyu ba kamar na Sayyidina Abubakar ne ba. Liannahu kana fi kafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, domin shi ya kasance ne karkashin kulawa ko raino irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi Sayyidina Aliyu. Akhadahu min ammihi, ya karbo shi ne daga amminsa, i'anatan lahu, saboda ya taimaka masa, ala sanati mahalin, bisa ga wata shekara na rashi na talauci da aka yi. Mahal shine talauci ko kuma abin nan fari, to an yi wani sa'an wata shekara da aka yi fari. To kasancewan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Sayyidina Aliyu ga halin da amman nasu ke ciki na talauci, sai ya dauko Sayyidina Aliyu ya ci gaba da kulawa da shi, tufatar da shi, ba shi abinci, tufatar da shi da gurin kwanansa da sauransu. Wa kadhalika aslama Khadija, haka nan ma da kanin sai Khadija ta musulunta. Wa Zaid ibn Haritha, da Zaid dan Haritha. Wa aslama al-Qass Warqat ibn Nawfal, sai al-Qass Warqat ibn Nawfal shi ma musulunta. Fa saddaka bima wajada min wahyillahi, sai gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda irin abin da ya sama ya gani na wahayi da Ubangiji Allah yake wa manzansa. Wa tamanna annahu wala wa tamanna allau kana jaza'an, yayi fata, yayi burin da ma dai a ce ya zama, zai zama saurayi. Allau kana jaza'an, da ma dai a ce zai zama saurayi mai kuruciya a lokacin da za a aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani fiha jaza'an, ko sai manzo sallallahu alaihi wasallam yayi mamaki yace aw mukhrijiyahum, yanzu ashe mutan gari na za su kore ni? To shi Warqa bin Nawfal ya yi buri a ce da ma dai a lokacin da za a kori manzo sallallahu alaihi wasallam yana da kuruciyarsa. Na'am, to musulmi da ma dai a ce yana da kuruciya a lokacin, saboda ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam gudunmuwa. Wa zalika awwalu ma nazala min alwahyi, wannan hakan ya faru ne a lokacin da abu na farko na wahayi da ya fara sauka wa kadara wa Tirmidhi Imam Tirmidhi ya fito ya bi ruwaito hadith anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle manzo Allah sai da manzo Allah ta fita gare shi ra'ahu fil manam yaga shi waraka bin Nawfal a cikin bacci fi hay'a hasana cikin kyakkyawan yanayi kun gane wannan sai kin cewa waraka ya musulunta shi waja fi hadithin yaqbadu tun hadith anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle manzo Allah sai da mincin Allah su tafi a gare shi kare ya ce ra'aytul qussa alaihi thiyabun bil yaga qus shine sunan waraka ba yaga su yaga qus tare da shi akwai tufafi farare wa fi sahihain ya kuma tabbata cikin bukhari da muslim annahu kala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annahu kala cewa shi wannan waraka bin Nawfal ya ce hadha an-namus alladhi jaa Musa ibn Imran kun san lokacin da Khadija ta fada mishi ta umurci manzo sallallahu alaihi wasallam ya fada mishi waraka ga abin da ya gani to sai shi waraka bin Nawfal sai ce ai wannan da ka gani shine mala'ika wanda yazo ma annabi Isa alladhi jaa Musa ibn Imran wanda yazo ma annabi yazo wajen annabi Musa dan Imran wato wahayi mala'ikan da yazo yema annabi Musa wahayi ai shine wannan yazo maka lamma zahabat khadija bihi ilayhi bayan khadija ta tafi da manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga shi waraka din faqassa alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'a sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin dukkan abin da ya gani min amri jibril alaihi salam na al'amarin mala'ika jibrilu amincin Allah su tafi ta gare shi wada kana man sharaha Allahu sadrahu lil islami ala nurin wa basira wa muayana sai wanda ubangiji Allah ya yalwata zuciyarsa da hasken da haske na musulunci sai ya shiga cikin musuluncin bisa ga hasken musuluncin hasken imani da basira da kuma taimako na Allah subhanahu wataala muayana taimako ai musaada fa akhadhakum sufaha'u makka bil adha wal ukuba fa akhadhakum nan akhadha ba na kama bane fa akhadhakum sufaha'u makka sai aka samu wawaye daga cikin kafiran makka suka shiga cutar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun musulunta sufaha jam'i ne na safihun sai yakulu sufaha'u minan nas ko wasana Allahu rasulahu Allah sai ya kare manzon sa wa hamahu ya katangance shi bi ammihi da amminsa Abi Talib Abu Talib shine ya rinka bashi kulawa da sauransu wato Allah ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kariya da kulawa ta hanyar amminsa Abu Talib li'annahu kana sharifan saboda shi Abu Talib ya kasance mutum ne mai daraja muta'an fihim kuma abin yunwa biyayya ne a cikin wannan mutane a garin muka a wannan lokaci nabilan bainakum kuma gwazo ne tsakankanin su wala yatajasaruna ala mufaja'atihi bi shay'in ba sa karambanin fada masa da wani abu fi amri Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da al'amarin manzo sallallahu alaihi wasallam wato ma'ana ba sa taba gigin su fado su cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam saboda sayyidina ali ya sai amminsa ya bashi kariya lima ya'lamuna min mahabbatihi lahu saboda yanda suka san amminsa Abu Talib ko yana tsananin son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kana min na'am wa kana min hikmatillahi sai zanto daga cikin hikimar Allah baka'uhu ala dinihim shi Abu Talib din ya ci gaba da tabbatuwa akan addinin su lima fi zalika min almaslaha saboda wani abu da ubangiji ya kaddara na maslaha ya zauna haka a cikin addinin nasu hadha wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ila alislam hadha wannan shine abin da yake kana cikin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u alhanin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da da'awar sa ila allahi zuwa ga Allah lailan wa nahara dare da yini sirran wa jahara aboye da bayani la yasudduhu an zalika sadun babu wani wanda ya kare shi gaban wannan da'awan mai kariya wato babu wani mai kariya da ya kare manzo sai kare manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan da'awa da yi ne kira zuwa ga Allah wala yarudduhu an huradun babu kuma wani mai maidowa da shi baya wanda ya iya maidowa da manzo sallallahu alaihi wasallam wala ya'khudhuhu fillahi lamutlaim hakanan zargin mai zargi bai iya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci dalilin kira da yayi zuwa ga addinin Allah idan Allah ya kama insha Allah sai mu tashi faslun fitnatul mu'azzabina wal hijra ila al habasha insha Allah abinda Allah ya ba mu iko makanta didi Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya famta da mu kuskure ya ba mu kin gyarawa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.